J. Sharif Record.
B. Sharif.
Har abada bazana kuje miki ba samurai ni miki alkawari
ni ma har abada bazana kuje maka ba samurai zan rage alkawari zan rage alkawari
ki bani soyayyar ka amma nan bazan ki dan miki miki ba kuma dai miki alkawari ba za ki yi ko kan haka ba hare ne naji ina kawanar ki gaskiya bazan koye miki ba zan yi alkawari kamar tsatsan dan atan tabara Ah.